Allah hasbunallahu, Allah hasbunallahu, Allah hasbunallahu, wa ni'mal wakil hasbunallahu, Allahu da abwa
hasbunallahu, Allah
Allah hasbunallahu, Allahu da abwa
hasbunallahu, Allah
Ya mubdi ya mu'id garku haka yo Allah
Hasbunallahu Allahu ga abba
Kare mu sharar kana mutun ko ko aljani har mu gungani daji alkafi zare Allah
Hasbunallahu Allahu ga abba
Kai ne kake da iko kai ne kake da mulki ya almaluk albaki dawamar da shi amma
Hasbunallahu Allahu ga abba
Dun me ne fi ga sharri kan abba ko dare rana tarumin hada ka da shi ga ka gashi ya Allah
Allahu Allahu
ga amma Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hannan Ya Rabbu Ya Rahman Ya Dayyan
Hasbunallahu Allahu ga abba
Ya Jawwadu Ya Mujani Allah Ya Karim roƙon da muke ka kai abba
Hasbunallahu Allahu ga abba
ga abba dan Kabir Yusuf na ka nemi soyinka ba shi taimako Al-Qahhar ya Allah
Hasbunallahu Allahu ga abba
Ya Hafiz ya kafi kai tsari akan abba ya baduhu ya waduhu karya makiyan abba
hasbunallahu allahu ga abba
ya as-sami'u al-basir al-hakim ya allah al-halim al-azim daga daraja abba
hasbunallahu allahu ga abba
ya al-ali al-hafiz al-halil ya allah al-mujib al-haq ka tabbatar da shi abba
hasbunallahu allahu ga abba
ya as-sami'u al-basir al-alim ya allah al-mudhill kaskantar dukkan makiyan abba
hasbunallahu allahu ga abba
masu kullu kullu da mugun nufi akan abba alkafi didanti ya kayo kan makiyan abba
hasbunallahu allahu ga abba
mai dan mara da mai rawani har da mai farar hula dan nufin su shari'i na gargaza su ya allah
hasbunallahu allahu ga abba
allahu makiyan abba na ko ina ba ka san su ko cikin gida ko da wawar gatsa su ya allah
hasbunallahu
ko a jirgi suke ko suna cikin mota ko a kafa in makiya ne ka kada su Allah
hasbunallahu allahu ga abba
da masu so a zubu da jini har a yau ta'addanci har ka ba su dama ko zabe su kai Allah
hasbunallahu allahu ga abba
kuna ta hasbunallahu ga wasu yunkurin shar mazan su har da matan su ka dan kofar da su Allah
hasbunallahu allahu ga abba
da su da duk iyayen gidansu masu makirci ko a sama a kasa kara kasa da su Allah
hasbunallahu allahu ga abba
kita na ganda ne na kuna madugun mu jagora na abba dan Kabir Yusuf kaji babu ta baba
hasbunallahu allahu ga abba
da dan faransa alhaji na su rugodiya na kwankwasa mu ne zaki na gidan abba
hasbunallahu allahu ga abba
ambasado alhaji na su da kokari mai zuciya ta alkhairi garkuwa ga abba
hasbunallahu allahu
tana cikin wani hali a taimaka mana ya zul jalal wal ikram dan kawa abba
hasbunallahu allahu ga abba
ya rabbi ba fa dan mu ko dan isar mu ba ya al afu kai afwa kan mu mana tuba
hasbunallahu allahu ga abba
dan yi hasbunallahu wa ni'mal wakil
hasbunallahu allahu ga abba
ya hasbunallahu allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
ya hasbunallahu Allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
kalle hasbunallahu allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
mata hasbunallahu allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
maza hasbunallahu allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
dare hasbunallahu rana hasbunallahu
hasbunallahu allahu ga abba
ya hasbunallahu allah ya kai abba hasbunallahu wa ni'mal wakil
hasbunallahu allahu ga abba
fadi hasbunallahu allahu ga abba
hasbunallahu allahu ga abba
allah hasbunallahu allahu ga abba